Daga birnin Washington DC, sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 1725 da kuma 60. Masu raron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama makai tsaye a zangon FM na VOA Africa dake a mita 102.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da Romadaniya da kuma Dalol. Sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Haka kuma kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu raro assalamu alaikum ni ne Sarfil Hashim Gumel tare da Ibrahim Kalmasi Garba muka sake dawowa a shirin mu na hantsi yau ranar 36 ga watan Agustan shekara ta 2019 cikin shirin za a ji cewa al'ummomin kauyen Jakana dake karamar hukumar Kwandiga a jihar Borno na ci gaba da kauracewa kauyen sakamakon barazanar yan kungiyar Boko Haram haka kuma za a ji cewa ɗaruruwan yan kasar kamar sun yi maci a babban birnin kasar domin neman sanin inda ƴan uwansu da ake tsare da su a gidan yara suke sai kuma shirin a dawo lafiya da baba ya ku makira zai gabatar mana daga nan kuma su shirin jaridan jamhuriyar Niger da kuma wasu ra'ayoyi da ku masu raro ke kira kuna ajiye mana amma kafin duk wannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya
Assalamu alaikum mai saurare da fatan ana kan shan hantsi lafiya ga labaran Kasar China ta ce za ta dauki matakin ramuwar gayya muddin Amurka ta girke makamai masu linzami masu matsakaicin zango a yankin Asia da Pacific. Mr. Fu Kong, Director Sashen Kula da Makamai Yaki na Ma'aikatar Harkokin Wajen China, ya gaya ma manema labarai yau Talata cewa China za ta tsaya ta zura ido kawai ba. Matsawar Amurka ta aiwatar da barazanar da ta yi a ƙarshen makon da ya gabata. Ta wajen sakataren tsaro Mark Esper ta cewa za ta girke makamai masu linzami a yankin kwanan nan ya yi kira ga makwabtan China musamman ma Japan da Korea ta Kudu da kuma Australia da su yi taka tsantsan wajen kin yadda a girke makamai masu linzami na Amurka ya kara da cewa hakan shi yafi alfanu ga tsaron kasashen nasu Da yake mai da martani kan harharen kan mai uwa da wabun nan da aka kai Amurka, shugaban Amurka Donald Trump ya sha alwashin abin da ya kira daukar matakin gaggawa yana mai Allah wadai da masu tsauraran ra'ayin nan na fifita jinsin farar fata tare da kiran a shiga yin binciken kwakwa ma duk wani mai neman sayan bindiga. To amma Trump baya ra'ayin daukar gagarumin mataki a majalisan ci. Na daƙile wanzuwar bindiga inda hakan ya zama abin takaici ga masu ra'ayin daukar wannan matakin. Haka zalika bai ma mai da martani ga masu sukar sa ba waɗanda suka yi zargin cewa zafafan kalamansa na sukar bakin haure musamman ma na ƴan wato na ƙasar Mexico sun taka rawa wajen samar da mummunan yanayi irin wannan. Trump ya yi jawabin ne a fadar White House jiya Litini. Bayan hare-haren nan biyu da aka kai sa'o'i 13 tsakanin juna a El Paso na kasuwato na jihar Texas da kuma Dayton na kasar Ohio na wato jihar Ohio wasu ɗaiɗaiku mahara ne dai biyu suka kashe jimlar mutane akalla 31 a biranen biyu baya ga wasu da dama da suka ji raunuka A wani mataki mai matukar tsauri gwamnatin India ta ƴan Hindu masu ra'ayin kishin ƙasa ta soke ƴancin cin gashin kai na musamman da aka baiwa yankin Kashmir tun shekaru gwammai da suka gabata wanda hakan ya janyo fargabar abinda ka biyo baya a wannan yankin mai rinjaye musulmi sa'o'i bayan daukar matakin tabbatar da tsaro a wannan jihar ministan harkokin cikin gidan India Amit Shah ya gaya ma majalisar dokokin kasar jiya Litini cewa shugaban kasa ya farar da hannu kan wata dokar gaggawa ta soke tanajin doka ta wato na 370 wannan tanaji shine ya halatta ma jihar ta Kashmir kafa nata irin dokokin da kuma ƴancin cin gashin kai game da duk wani abu in banda batun harkokin waje da na tsaro da kuma na sadarwa Gwamnatin ta India ta kuma soke dokar hana waɗanda ba mazauna yankin ba ne da su riƙa sayan wasu kadarori a jihar wanda hakan ya baiwa duk wani bakin da damar zama da sayen fili da kuma samun aiki karkashin gwamnatin yankin. To karfa sha'afa ana shan labaran ne daga sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Koriya ta Arewa ta sake cilla wasu makamai masu linzami da safiyar yau din nan Talata a cewar rundunar sojin Koriya ta Kudu wanda ga dukkan alamu martani ne cikin fushi kan atisayen soji na haɗin gwiwa da ake yi tsakanin Amurka da Koriya ta Kudu a wannan satin. Daga kudancin lardin Wangai aka harbo makaman da ba a tantance irinsu ba zuwa yammacin ƙasar a cewar hafsoshin sojin Koriya ta Kudu a wata takarda. Takardar ta ƙara da cewa Koriya ta Kudu na ci gaba da sa ido ko da za a ƙara kaddamar da wasu gwaje-gwajen makaman. Amma ba ta yi ƙarin bayani kan hakan ba. Kaddamar da gwaje-gwajen na zuwa ne bayan da ma'aikatar harkokin wajen Koriya ta Arewa ta fitar da wata takardar bayani inda take sukar atisayen haɗin gwiwar da ake yi tsakanin sojojin Amurka da na Koriya ta Kudu. Ta yi gargaɗin cewa Koriya ta Arewa na iya watsi da batun tattaunawa da rungumi wani sabon tafarki.
Ibrahim Kalmu Sigarba ke ne karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla kamar yadda watakila aka ji a farkon shirin al'ummin ƙauyen Zakana na jihar Borno na cigaba da kaurecewa gidajen su bayan da suka fara fuskantar barazanar yan kungiyar Boko Haram kamar yadda za a ji a wannan rahoton da Haruna Dauda ya hado mana.
Jama'an da ke ƙauyen Jakana karamar hukumar Kwandiga a jihar Borno na ci gaba da kaurecewa ƙauyen sakamakon barazanar yan kungiyar Boko Haram da ta ziyarci garin har sau biyu cikin mako guda. Din a ranar Talata da ta gabata ne dai aka ce yan kungiyar Boko Haram din sun ziyarci ƙauyen na Jakana da suka kwashi kayayyakin abinci da dai wasu kayayyakin buƙatu irin yau da kullum. Suka kuma tafi da wasu masu garin wata makaranta guda biyu wanda har yau ba wanda ya ji ɗuriyar su. Wanda ranar Alhamis kuma gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum ya ziyarci ƙauyen na Jakana sai dai barin garin gwamnan da kwana guda wato a ranar Juma'a. Wannan yayin kungiyar Boko Haram suka sake ziyartar garin su kuma nemi kowa ya nuna katin shaidansa wato identity card. Su kwashi wasu yan banga guda uku su ma aka yi gaba da su. Wannan mahala dai yana zuwa ne sanye da kayan sarki da kuma motoci irin fentin sojoji wanda mutanen wannan ƙauyen kan zata cewa jami'an soja ne. Sai dai bayan an shammace su sai su fahimci cewa wannan mahala ne kan ziyarce su da cewa ba su kashe kowa ba. Sai dai hakan na tsoratar da mutanen garin wanda tuni suka ce za su ma sallame ƙauyen kamar dai yadda hidana ta kasance da wasu.
Muna cikin sallan mangariba guda shida. To a cikin hidansu guda shidan nan mafi yawan su suna cikin uniform na sojoji ne. Sai suka yi gaba sai suka saki dawo bai suka tsaya bayan bakin kofin makaranta. To kaga sai mu jama'a kuma suka san mara cewa
akwai makami a hannun su ne.
Ta da makami ma su RPG wannan AK-47 ba makamin da ba su da shi.
Wannan motar suka zo da shi.
Hilos na ma'aikata na sojoji wannan bola bola.
Su da kuma kayan sarki a jikin su.
Eh hakika.
To ana magana sun shiga masu kwashe kayan abinci a gaskiya wannan batu yake.
Eh hakika kuma sun aikata haka kuma sun tafi mana da masu gadi na makaranta guda biyu.
Masu gadi. Kuma kawai suka kashe ne a cikin gari?
A ba wanda suka kashe. Sun ce su ba sa bukatar talaka su bukatar su jami'in tsaro.
Ranar Talata daga misalin karfe 6:40 suka shigo mana cikin gari. Suka babbala shago suka ɗauko mana maharba guda biyu.
Masu gadi din nan?
Eh su ne masu gadi a bakin makaranta.
Ana magana kamar ba kwa ma kwana a gidajen ku a
gaskiya. Ba ma kwana gida tunda aka ce an kawo ta kan garin nan ma ko ne ba sa kwana gida da yawa. Ajeji kaman zabi muna bar gidajen mu aka mu je mu kwana je.
To mu dai gaskiya kowa babba da karami hankalin su ya tashi saboda ba security wanda yana kasuwa ba zai samu kwanciyar hankalin da zai bude shagon shi ya kasuwa ba.
Ya batun gaskiyan cewa in kaman dare ya kuna fita ku bar gari sai wace gari kuke?
Wannan tabbas in ya karfe 6 wannan kowa kayan shi akai ne zamu fita bakin gari sai mu boye mu kwana mutum biyu uku haka sai ai dozin din su kwana in gari ya waye sai kuma a dawo.
Kaga ba mai kata kawai muke so da zukar a zuwa kashe mu zamu bar gari ce kuma kun zo mun tashi ma to kun zo wayan su akan hanya su koma
da ma kun kama tafiya ka urin jiji kenan
jiji zamu tafi ba inda zamu je ba inda
muke ba me 2 km nawa ne
42
42.
To ganin cewa wancan lokaci da waɗannan mutane suka zo ba jami'an tsaro a cikin gari na lokacin?
Ah, babu. Sun tara sun tafi ba kowa.
Tunda wancan lokacin ne dai gwamnatin jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum ya roki gwamnatin tarayya da cewa su ƙara jami'an tsaro a wannan gari don baiwa waɗannan mutanen kariya. Kamar abin da ke cewa
the federal government has done a lot. We are still appealing to the federal government to provide more security in this region.
Yace gwamnatin tarayya ta yi abu da dama, kuma har yanzu zamu ci gaba da roƙon gwamnatin tarayyan da ta ƙara mana jami'an tsaro a wannan yanki don mutane su ci gaba da kasancewa inda suke.
Let them appeal to their sons and daughters that are involved in this process to desist from collaborating with the insurgents.
Gwamnan kuma ce zan roƙi mutanen wannan gari da su roƙi 'ya'yansu da su guji haɗa baki da waɗannan mahara idan akwai wasu daga cikin su. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Shawa gaida Haruna Dauda. Ɗaruruwan mutane a ƙasar kamar su kai zanga-zanga a babban birnin ƙasar suna neman sanin inda aka kai fursunonin da aka sauya waje a makon da ya gabata biyo bayan wani bore da ya barke a ban gidan yarin Yawunde. Ga Alheri Grace Abdu da fasarar rahoton Moki Edwin Kinzika.
Julius Barka ɗan shekaru 32 yana cikin waɗanda suka yi jerin gwano a Yawunde jiya Litinin na neman gwamnati ta bayyana inda aka kai fursunonin da suka ɓace.
We simply want the government to let us know where they are now.
Abinda muke bukata kawai shine gwamnati ta gaya mana inda suke. Bamu da wani mugun nufi, muna da ƴancin sanin inda suke. An sauya fursunonin wurin zama ne bayan bore da aka yi a gidan yarin dake Kodengui ranar 22 ga watan Yuli. Ƴan awaren yankin Kamaru dake amfani da harshen Ingilishi dake tsare a gidan yarin da ƴan hamayya sun kwace ikon gidan yarin domin nuna fushin su kan irin cinkoso da rashin kyan muhallin gidan yarin da kuma tsawon lokacin da ake dauka kafin a gabatar da waɗanda aka kulle gaban kotu. Sama da mutane 6000 ke kulle a wannan gidan yarin da aka gina domin tsare mutane 750. Gwamnati ta ce an sake wa kimanin fursunoni 250 wuri bayan boren. ƴan tawaye sun ba da sanarwa ta hanyar sadarwar intanet inda suka ba gwamnati wa'adin kwana 5 daga Laraba da ta gabata ta gaya musu inda mutanen da aka tsare suke idan ba haka ba ta kuka da kanta. A jiya Litinin suka ce an gaya musu cewa mutane 88 daga yankin da ake amfani da turancin Ingilishi da ake tsare da su suna tsare a wani gidan yari da ke birnin Yawunde. Suka ce ba su san inda sauran mutanen da ake tsare da su suke ba. Kakakin gwamnati Rene Emmanuel Sadi ya ce an kai mutanen wani gidan yari ne sabili da rawar da suka taka a boren da aka kona wani bangaren gidan yarin aka kuma jiwa mutane da dama rauni.
The inmates identified as being the leaders of this insurgency.
Ya ce an mika wa 'yan sanda fursunonin da aka hakikanta su ne suka jagoranci wannan bore 177 a ranar boren da kuma waɗansu 67 bayan wannan. Duka su 244 domin a yi musu tambayoyi kawo yanzu duk an saurari bahasinsu an kuma kusa kammala bincike. Sadi ya ce waɗansu daga cikinsu suna gidan yarin da ke da matuƙar tsaro a Yawunde yayin da sauran kuma ke waɗansu gidajen yarin da babu cinkoso sosai. Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty ta yi kira ga hukumomi su inganta yanayin gidajen yari su kuma saki waɗanda aka kama suna zanga-zangar lumana. A kuma tabbatar an gurfanar da waɗanda aka kama a gaban kotu ba tare da ɓata lokaci ba ko kuma a sake su.
Alheri Grace Abdi kenan da fassarar rahoton Moki Edwin Kinzika. Kafin mu kai ga shirinmu na gaba, a shakata da wannan waka.
Da zambinci a duniyarmu mu hada tayi mu je na fada na addini ko na siyasa Najeriya ta kada uwa ne uba ne da kai ta zayar madar ibo a Najeriya Najeriya ta kada uwa ne uba ne Nigeria, 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 Nigeria,
wannan haka yake har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC wanda yanzu agun muke cewa karfe 3:15 na dare ga shirinmu na gaba
matafiya a dawo lafiya jama'a barkanku da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya baba ya ku makiri ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokaci Shirin dawo lafiya na ci gaba da tattaunawa da masu amfani da hanyoyi musamman direbobi da fasinjojin su akan mu'amalar tsakanin su da kuma kalubaloli da suka huskanci a cikin aiki a makon da ya gabata wakilin mu a Kano Mahmud Ibrahim Kulli ya faro tattaunawa da wani direban motar haya mai suna Aminu Abdul Qadir wanda ya fara bayyana mana matsaloli da yake huskanci akan hanya musamman lalacewa hanyoyi da kuma batun ma'aikata inda na kwari ya masa tambaya kamar haka
ma'aikata fa yau ma'aikata to ai aiki suke yi in an fahimci abun komai mai sirri ne biya ai wukan tambayar ka lasin takardun mota ya caje mota ka take akwai road service wanda su ne mafi wani muke ganin cewa kaman kalubalen mu ya fi gare su saboda za su tambaye ka abu da yawa suna da doka wajen gura 100 da wani abu eh suna da doka wajen 100 da wani abu kuma kaga ba za ka iya tsallake komai misali an ce ka driver lasin ka bayar makashin wuta ka bayar takardun mota ka bayar triangle ka bayar safiya taya akwai ka kunna traffic gate dama da hagun ka kunna danger brake naka yana kama full naka yana kama wifi yana aiki kaga ina ganin ya kamata ai mutum guntun kuma a yafi domin ko Allah ya kan cewa ku yi kokari ku kiyaye manyan manyan ka bara iro shi zai yafi ba guntun so amma in aka same
ku ba sa yafi warke
gaskiya akan yafi wa amma gaskiya kadan so da kasan akowane sai akwai mutanen kirki akwai mutanen banza wani zai in kai yi tambaye ka abu uku ma an yi tambaye ka lasan da fayar da gusha da gundun zuci ya ka Allah kiyaye amma wani zai ce sai ka je ka sai ku je office in ku je office kuma zai maka tsara kamar 10,000 wani lokacin 30,000 kamar haka to in akwai gyaran mota ne mu da muke aiki da tafiya gaskiya ba wani laifi bane a ce gyara saboda ai rayuwar mota ne ce a hannunka wanda kake control nasa in an samu agasi kai ma kana ruwa misali in kar a ce ma a biya diya kuma kai mota ta azumi mota an wasu in aka ce wannan azumi zaka guda 60 kadi ake ka tashi hankali kar ma ka biya diya balle a ce za a biya diya wajen miliyan 50 da wani abu kaga mutum ya shiga cikin yanayi amma in ka gyara ko abu ne ya faru mafi yawanci za su ce kawai Allah ne kawo
kai magana wai lalacewar hanyoyi ya kace ganin me kake ganin ya kamata
mini abin da kake ganin ya kamata gwamnati ta bi da hankali wajen matsawa waɗanda ta bawa aikin hanya don kammalawa misali hanyar da ta zahiri Kano zuwa Maiduguri nan an ku shekara 10 ana yin aikin baya ya kiza ko ina za ka ga an yanzu ko a sati da wuce nan a makon nan an yi wani mummunan azan a dalilin gwangwai ne yanzu ga in ka tabi nan kana barin gwangwan sun inta ta nan sun tire hanyar hannu ɗaya ce hanyar da ta tsare kamar jahohi 5 or 6 a sai za a haɗa mutane a hannu ɗaya kaga ta shankali ne wannan a cikin hanyar akwai private ko da yake mota ko wani ma da yake mota so in an maka wani ba cikin wani in yayi fure wani ba zai ba kaga irin wani abin dujan wace bar alade so kuma su misali kamar su da muke ganin masu shantata kamfani ne kasa mu ɗan kasa ne so yana da kyau a ce ko dinki mutane ma ne mutane yake su yi aikin tunda aikin a Kano ne kuma sun kisa mai da hankali su mai da hankali akan aikin kaga akwai failure a cikin harka wannan shine kalubalen mu gwamnati ma ba wanda ta bashi kungila in kudi ne wannan kishi uku ta bashi ɗaya a ciki in yayi ta bashi in har a kammala biya eh to kaga ba ai wannan
sai suna na Abubakar mala Abubakar gashi kana tuki kuma sana ka tuki ce yaya mu'amala take kasancewa tsakaninka da passenger saboda wani lokaci ana zargin juna ko ku zarge su da rashin wato yin wani abu na aibu su zarge ku da rashin hakuri ko wani abu ne kamar da haka ya take
To abin da yake kasancewa dai da mu da su kamar yadda ka faɗa wannan zargin akwai shi. Dan su tari kaga in ne lodi wani lokutan ina tsoron kamar bin hanya saboda ma'aikata haka. Ka gane? To in na yanki haka ina son in kullo hanyar da nake ganin zan samu mafita. To muna dan samu korafi da su haka sai ce ana yawo da su. Ana ta shiga lunguna da su ina za a kai su ne. Shi nake ce musu ai muna bi don mu samu mafita saboda in mun budo dar ana samun matsala a gurin kuma matsalar rosemt ne da karota ko ka kiyaye wani lokacin sai su nemi sai sun kirkiro mu abin da yake ba shi bane. Ka gani ina direban lati akwai takardun mota akwai fire extinguisher akwai komai yana da komai kawai
dama abin da zan tambaye ka kenan wai ba ku cika sharadan da hukuma ta kin daya ne
wallahi muna cikawa civil limit din da ake ta kokarin sai an yi sai an yi an ce baya ma samuwa 50,000 ake sai da shi kuma an ce ba ko ba a samu zama amma suna takura mana kan sai mai shi da daukar mutum biyu a gaba
ba ku samu ba ku iya kiyaye kuna yin oba speed ne kenan
no ba wani effect oba speed kawai dai ba mu san komai ba dai muna ta kokari dai inda yadda za a yi dai a samu don Allah a sama mana maslaha
amma ai an zo gun tunda wasu kuma ana zargin ku da cewa dama kuna gurin tsayarsa
a gaskiya to ba duka ba kuma ana yi ba zan ce ba a yi gaba da yawa amma ba duka ba gaskiya masu hankali a cikin musu na da yawa akwai da ta akwai manyan mutane ko ba gaba eh gaskiya
to ai to irin wannan yanayi misali idan wato aka samu fasinja ya baka shawara kai kana sauraron abin da ake
ina dauka gaskiya ina dauka shawara indai ban shawara ta gaskiya wallahi ina dauka har zan masa godiya indai ta gaskiya ce in ya so da zuciya shine zan ce masa ba haka bane
ko shakka babu wannan shiri zai ci gaba da bibiyan harkokin masu amfani da hanya domin rage yawan hatsarurruka akan hanyoyinmu sai kuma sabon mako za mu ci gaba da wannan shiri to yanzu a madadin wakilin namu Mahmud Ibrahim Kwali da direbobin da ya tattauna da su da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa da muryar Amurka musamman Solomon Abu da ya daidaita mana sautin shirin baba ya ko makirin daga nan Washington DC nake sallama da ku an huta lafiya kuma a dawo lafiya
to wannan haka yake baba yanzu kuma ga Solomon bar ma dauke da sharhin jaridan jamhuriyar Niger
batun cikar jamhuriyar Niger da shekaru 59 da samun yancin kai da aka gudanar a ƙarshen mako na daga cikin muhimman labaran da suka dauki hankalin jaridun wannan ƙasa jaridar Le Sahel na cewa sallar ta 3 ga watan Agusta a wani bangare na matsayin ranar da shan itace saboda haka shugaba Isuku ya jagoranci bikin da shan itacen da aka shirya a tawa yayin da a dai bangare ya karrama wasu ƴan kasar saboda gudunmuwar da suka bayar wajen yaki da kwararowar hamada ta hanyar dashen dubban itatuwan da a yanzu haka ake cin moriyar su jaridar L'Actualité na cewa hukumar yaki da cin hanci halsiya ta kaddamar da bincike a sabuwar ma'aikatar buga lasisin tuki domin tantance gaskiyar lamari bayan da masu ababen hawa suka yi ta korafi akan yadda kamfanin da aka baiwa wannan kwangila ke tsatsar makudan kudade cikin yanayi mai cike da hazo jaridar Lebanon ta ce Najeriya ta fara barazanar maka jamhuriyar Niger a kotun ECOWAS don ganin ta kwato kamfanin Architim Group Near Port haƙinsa bayan da aka karbe masa kwangilar gyaran filin jirgin saman Jore Hamani don baiwa kamfanin Summa na Turkiya jaridar ta ce a wasiƙar da ya aike wa ministan harkokin wajen jamhuriyar Niger a watan Yulin da ya gabata ministan shari'ar Najeriya ya baiwa gwamnatin ta Niger wa'adin makonni biyu domin ta biya kamfanin na Architim mallakar wani dan Najeriya diya ko kuma a hada kotu jaridar Le Monde aujourd'hui ta ruwaito cewa alkalin da ya baiwa Noma Umar gaskiya a shari'ar da ta hada shi da Hamma Amadu akan batun cancantar shugabancin jam'iyyar Model Lumana ya fice gona da iri domin a cewar masana kotun tsarin mulki kadai ce yake da hurumin tantance halaccin kowane dan takara sabili kenan uwar jam'iyyar ta dauka kara don ganin kotu ta soke hukuncin da ya baiwa Noma hurumin jagoranci a matsayin shugaban rukun kwarya mu rufe sharhin da jaridar Lanketer wacce yake cewa gwamnatin jamhuriyar Niger ta fara hukunta barayin dukiyar jama'a a karkara misalin yadda abin ya faru a gundumar Gure da ke yankin Zandar inda aka gano wasu da karkata akalar tan 48 na cimakar da aka aike domin a rabawa talakawa Jaridar ta ce binciken jami'an tsaron gendarmerie na Gurane ya gano buhuhuwan irin wannan cimaka a hannun wani dan kasuwa ba tare da wata ba. Ya ta wani asirin masu hannu a wannan ta'asa, cikin su har da Prefect Sani Nasaru da Mayor da wasu kansuloli. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To a gaida Malam Sule, yanzu kuma sai wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ke kira ta wayar muku na aje mana.
Assalamu alaikum BOA ne magana Aldaraf Sara Gashuwa Hussein Odita Jira na kungiyar muryar talata na Najeriya. A yau zan yi kira ga shugaba Donald Trump da ya kamata ya ringa kalame na wariya da nuna jinsi. Ya kamata ya sani shi shugaba ne na al'ummar Amurka, kuma shugaba ne wanda na kowa, shugaba ne ba na addini ɗaya ba, shugaba ne na ƙasar Amurka kuma da muradin Amurka da al'ummar Amurka.
Assalamu alaikum, da farko sunana Aminu Mai Shayi na garin Garbace da nan ba kungiyar mu ta daga kasarin Jigiya Taraba. Da farko zan yi magana dangane da wannan zanga-zanga da shi wannan wanda ya tsaya takarar shugabancin ƙasa a matsayinsa na kuma ɗan takarar neman shugabancin ƙasa a siyasa ya kuma faɗi. Wannan wanda ya ce a yi zanga-zangar wai yadda za ta zama gama gari domin a tumɓuke gwamnati. To shi ya manta da zanga-zangar ne ya tsaya takara, ko kuma da ya tsaya takara inda shi ya ce zai ce a yi zanga-zanga? Saboda haka ina ganin waɗanda suka goyi bayan yin wannan zanga-zanga ba san ma me suke yi ba. Assalamu alaikum, gidan radio ta Amurka, sunana Dambe Tsarai. A halin gaskiya jiyarin mandi ba motar da ya tashi daga Kaduna zuwa Benin Gwari zuwa Kwantagora, saboda mai saboda sun shiga yajin aiki motoci na fasinja ko mota ɗaya duk motar da suka yi lodi an soke fasinja, saboda sun ce hanya ba kyau. Da ya kamata jihar Kaduna da Neja su tashi su yi haɗin gwiwa su ɗauki matakai a hanyar Benin Gwari zuwa Kaduna.
Da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaice.
To a takaicen, ƙasar China ta ce za ta ɗauki matakin ramuwar gayya muddin Amurka ta girke makamai masu linzami masu matsakaicin zango a yankin Asia da Pacific. Mr. Fu Kong, daraktan sashen kula da makamai yaƙi na ma'aikatar harkokin wajen China, ya gaya ma manema labarai yau Talata cewa China ba za ta tsaya ta zura ido kawai ba. Matsawar Amurka ta aiwatar da barazanar da ta yi a ƙarshen makon da ya gabata ta wajen sakataren tsaro Mark Esper, ta cewa za ta girke makamai masu linzami a yankin kwanan nan. Da yake mai da martani kan hare-haren kan mai uwa da babun nan da aka kai a Amurka, shugaban Amurka Donald Trump ya sha alwashin cewa wato za a tabbatar an ɗau mataki kan duk wani mai kawo matsala a ƙasar ta amfani da bambancin launin fata da makamantan haka. Koriya ta Arewa ta sake cilla wasu makamai masu linzami da safiyar yau ɗin nan Talata, a cewar rundunar sojin Koriya ta Kudu, wanda ga dukkan alamu martani ne ga wato matakin wato atisayen da Amurka da Koriya ta Arewa ke yi tare.
To madalla, masu sauraro, anan muka ƙarshen shirin namu na hantsi, sai kuma can an jima da al'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Za ku iya ziyartar shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na VOA Hausa da kuma shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya na gabatarwa, sai Salaman Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyanmu na yau Darrell Smith, Mr. Phil Hashin Gumel da ke cewa sai Allah ya ƙara haɗa mu. Assalamu alaikum.